To alhamdulillah kamar yadda muka yi majunan mu alƙawarin haduwa wannan rana ta Asabar 13 ga watan 6 wanda ya daidai da wato shekara ta 2020 insha Allah za mu so mu karatu wannan littafi mai suna Sahihul Adabul Islamiyya wato ingantattun ladubba na musulunci ba tare da bata lokaci ba za mu shiga wannan karatu insha Allah muna roƙon Allah ya shige mu na gaba mallai ce muqaddimatun wato muqaddima wato gabatarwar littafi sai yace alhamdulillahi alladhi ja'ala rasulahu qudwatun liman yuridu an yasila ila mardatillahi ta'ala faqala subhanahu wa ta'ala لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا الله ما ليتي الحمد لله غوديا تتبت مع الله الذي جعل رسوله وندي سنيا منزوني الذي جعل رسوله وندي سنيا منزوني النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ya zama qudwatun abin koyi liman yuridu ga wanda ke son an yasila ila mardatillahi ta'ala ya sadu zuwa ga samun yarda Allah madaukakin sarki fa qala subhanahu Allah madaukakin sarki ya ce laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasana haqiqa koyi kyakkyawa ya tabbata a gare ku game da sha'anin annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi liman kana yarjullahi wal yawmal akhir ga wanda ke kaunar haduwa da Allah da kuma wata samun gidan lahira wato aljanna wa dhakara Allah kaseera kuma ya ambaci Allah subhanahu wa ta'ala da yawa wassalatu wassalamu ala man ja'alahu Allah imaman lil muttaqin yace wassalatu salati wassalamu da aminci su tabbata ala man ja'alahu Allah ga wannan da Allah ya sanya shi imaman lil muttaqin ya zama jagora ga masu tsoron Allah wa qudwatun kuma ya zama imaman lil muttaqin wa qudwatin lil mu'minin kuma ya zama abun koyi ga mu'minai wa wahabahu al khulq al karim kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya masa baiwa da kyautar wato dabi'u masu kyawu dabi'u kyawawa fa qala subhanahu Allah subhanahu wa ta'ala yace wa innaka la'ala khulqin azim lalle kai annabi Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam kana akan dabi'u masu girma kyawawan dabi'u mallai yace wa ba'd bayan haka fa inna ash-shaba idha arada an yabda fi tariqil istiqamati bi sidqin wa ikhlasin bada'a yas'alu ahla al-ilm yace fa inna ash-shaba lalle saurayi ko matashi tunda ya kawo kalmar shab to ko bai koda bai kawo kalmar shabatu ba to kalmar shabu ta wakirci shabatu don da zaran ana magana aka kawo lamirin namiji to ko ba a kawo mace ba lamirin namiji ya wakilci lamirin mace ta galiban saboda rinjayar da maza akan mata yace fa inna shaba lalle matashi namiji ko matashi ya mace idza arada an yabda fi tariqil istiqama idan yana son ya fara samun damar shiga hanya mai kakkiyar hanya hanya samun tsira bi sidqin wa ikhlasin kuma mutun zai shiga hanya samun tsira ne bi sidqin da gaskiya wa ikhlasin da tsalkake niyya to bada ya tsalo ahlul ilm zai fara ne yana tambayar ma'abuta ilimi zai fara tambayar su anil ibadati dangane da ibadodi yace wai kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yatawadda shin yaya annabi muhammadu tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake alwala kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yusalli zai tambayi shin yaya manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake sallah kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yasum yaya annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yake azumi kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yahud yaya annabi Muhammad ila da amincin Allah su tabbata a gare shi yake aikin haji. Kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yaqumul lail, zai tambayi shin yaya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wasallam yake yin qiyamul laili. Kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqra'ul qur'an, zai tambaya ya annabi sallallahu alaihi wasallama yake karatun qur'ani. Duk wani matashi ko matashiya indai yana son ya samu hanya ta istiqama, hanya ka zama mutum mai biyar gaskiya, mai son gaskiya, indai kana son ka zama mutumin kirki, mutum mai nagarta kuma da gaskiya ka kai kuma da ikhlasi niyya, to in ka tashi waɗanga tambayoyi dole ka nemi a baka amsar su a wurin al'umma dangane da abin da ya shahi ibada. Malace wa hakaza fi jami'il ibadati, haka abin zai ta tahiya ga dukkanin ibadodin mutum. Sai ya tambaya, ba zuwa zai kawai ya rungume ta nau'in ibada ba, sai ta tayata sai ya dawo yana cewa yaya zai kaza. Duk wanda adda wannan tunani in dai matashi ne haka ya kamata ya zama. To don me? Malace liyaqtadi bihi, saboda yana son yayi koyi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Wa yata'assa bi fi'lihi, kuma yana son yayi koyi da aikin annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama. Fa yaf'ala sunana, ya aikata sunnoni. Wa yabta'ida 'anil bid'i, ya nisanci bid'a. Fa yas'uda fi dunya wal akhirati, ya samu arziki ya azurta duniyar lahira. Waɗannan tambayoyin su zai, bayan ya ƙara waɗannan tambayoyin, summa yas'alu 'anil mu'amalat, sai ya dawo kuma yana yin tambaya dangane da abin da ya shahi mu'amalat. Fa yas'alu kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallama yabi' wa yastari, yaya annabi sallallahu alaihi wasallama yake sayan abu in zai sayi, kuma yaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake saida abu in zai saida abu. Hadda shi akwai bukata a matsayinka na mai son gaskiya ka zan kana kulawa don kai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa yuqridu, yaya annabi sallallahu alaihi wasallama yake neman a bashi aro. Sannan wa yaqtaridu, kuma yaya yake bada aro, ya in zai bada aro, in zai nemi a aramai, yaya yake neman a yi mashi aramai abu. Sannan kuma in shi zai bada aro, yaya yake bada aro. Za ka yi tambaya, tunda mu'amala ce bada aro, saye da sayarwa mu'amala ce. Fa iza fa'ala, idan mutum ya aikata aw qala fi sahulati, haka ne fa ma za fa'ala, mi annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata aw qala, koko mi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗa fil hawalati, dangane da abin da ya shahi hawala. Kun san hawala abin da ya shahi daukan nauyin biyan bashin wani, kamar yanzu wani ana biyan misali malama Hadiza ko malama Barkisu ko malama Hindatu, ana biyar ka bashi kana son kame da bashin hannunka, yaya annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam yayi wannan mu'amalar ta hawala. Wal kafala, da abin da ya shahi kafala, yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala ta kafala. Wal muzara'ati, yaya manzon Allah yayi mu'amala ta muzara'a. Wal musabiqatu, yaya manzon Allah yayi mu'amala ta musabiqa, abin da ba wa ga musabaka wata Qur'ani ba, mu'amala ta tsirire ne ya da wasu abubuwa na mu'amalar musabaka. Wal ijarati, yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala dangane da abin da ya shahi ijara, an gane. Wal ariya, yaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala da abin da ya shahi alaka ta bada aro. Wal waqaf, yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala game da waqafi. Wal hibatu, yaya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala ta abin da ya shahi bada kyauta. Wal zauji, yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala ta aure. Wal talaqu, yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala ta saki. Wal iddatu, yaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala ta idda. Wan nafaqatu, yaya annabi sallallahu alaihi wasallam yayi mu'amala ta abin da ya shahi siyar da iyalinsa. Wa nahawa zalika, ko wa nahaw ne, wan nafaqatu wa nahaw zalika, da abin da ya kama da wannan duka yana yin wannan ne. Fa yaqtadi bihi fi mu'amalati, dan yana son yayi koyi da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama a cikin mu'amalarsa. Bayan ya ƙara wannan, summa yas'alu anil akhlaqi, sai ya dawo yana tambaya dangane da ɗabi'un annabi Muhammadu sallallahu alaihi wa sallama, yayi tambaya yace kaifa kanat akhlaquhu ma'a zawjatihi yaya dabi'u ne sun ka kasance abinda yake alaka sai da iyali ne mata ne wa abna'ihi yaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake alaka da ƴaƴansa wa jiranihi yaya yake mu'amala da makwabta ne wa kaifa kana ya'muru bi mu'amalatil walidaini yaya yake yin umurni ayi mu'amala da iyaye guda biyu wal arham yaya yake yin umurni ayi mu'amala da ƴan uwa wa haka ne wal arhami wa nahwi zalika da abin da ya kama da wannan liyaqtadi bihi fi ahlakihi domin yayi koyi da shi annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama a cikin mu'amalarsa bayan ya ƙara wannan summa yas'alu anil adati sai ya dawo kuma yana yin tambaya dangane da al'adodin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kaifa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'kulu yaya annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama yake cin abinci wa yasharabu yaya yake shan abin sha wa yanamu yaya yake yin bacci wa yalbasu yaya yake sa sutura wa yamshi yaya yake tahiya wa yajlisu yaya yake zama wa yatakallamu yaya yake magana wa yusafiru yaya yake yin tafiye-tafiyansa wa yarkabu yaya yake hawan dabbar hawa wa nahau zalika da abin da ya kama da wannan duka don me liyaqtadi bihi fi adatihi don yayi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin al'adarsa fa idza katada ar-rajulu bin nabi sallallahu alaihi wa sallam fi zalika kullu idan mutun yayi mu'amala idan mutun yayi koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam fi zalika a cikin wadanga abubuwa kullu dukkanin su kana mustaqiman to ya zama mutun daidaitaccen mutun mustalziman wato mutun kamalallen mutun natsaccen mutun sa'irin ala tariqi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ya kasance mai tafiya ne akan tafarkin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam salika sabilal huda kuma ya zama mai kokarin shiga hanyar samun shari'a sa'iyan ilal janna mai kokarin aiki don ya samu shiga aljanna faqad qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam hakika annabi Muhammad tsira da amincin Allah tabbata a gare shi ya ce man ata'ani dakhala aljannata wa man asani faqad aba duk wanda ya mini da'a to ya shiga aljanna wanda ko ya saba mini faqad aba ya ke shiga aljanna wa min ajli zalika katabtu hadha alkitaba malace to dalilin wadanga matsaloli ne na rubuta wannan littafi suna ne sahihul adabi alislamiyyati ingantattul ladubba wato a musulunci ingantattun ladubba a musulunci waja'altuhu muktasaran kuma shi wanga littafi ban yi shi da yawa ba don duka page ɗine bai wuce 410 wani abu ba don haka na yi shi takaitaccen littafi kun san dalilin da yasa ni yi shi takaitaccen littafi liyasqul hifdhuhu saboda haddarta wanga littafi yayi sauki liman arada an yaqtadi bin nabiyyi ga wanda ka son yayi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fi ibadatihi a cikin ibadodi ne wa mu'amalatihi da mu'amaloli ne wa akhlaqihi da dabi'u ne wa adabihi da ladubba ne wa ansaf ina yin nasiha bi hadar kitab dangane da wanga littahi kullu shabin duk wani matashi ko matashiya mace yuridu an yabda'a fi tariqil istiqama inda yana son ya samu shiga hanyar samun daidai hanyar samun tsira hanyar samun kubuta wato al-iltizam ya lazamci hanyar gaskiya don Allah shi kokari da tayin ga ya mallake shi kuma shi karanta shi sannan wa ansahu ina yin nasiha bi hadhal kitab dangane da wannan littafi kullu abin duk wani uba yuridu an yurabbi waladahu wanda ke son ya tarbiyanci ɗanai ala ta'ati lahi bisa ga da'ar Allah yayi kokarin mallaka wanga littafi liyakuna waladan salihan don dai ya samu dana ya zama dana gari kun san Wahida Abdulsalam Bali ya rubuta wani littafi mai suna at-tariqu ila walad as-salih littafin bai da yawa shi ma ya kamata zuwa gaba mu samu mu karance shi an gane yace kuma wa an saw bi hadhal kitab ina yin nasiha dangane da wannan littafi ga kullu muslimin duk wani musulmi yuridu an yaqtadi bi habibihi wanda ke son yayi koyi da masoyi ne wato Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama don Allah ya kokari wa galtahi ya mallake shi. Sai mallaka ya ce ikitarahati, abubuwan da ya kamata a nema, abubuwan da ya kamata a ce an samu su ne waɗanda ake buƙata a samar da su in har babu su. To ga su kamar haka: wa aqtarihu alal qa'imina ala dawri tahfiz alqur'an alkarim, ana nema ga duk waɗanda a tsaye akan tsara abinda ya shahi makarantun ne na haddar alqur'ani, to an yaji alu maddatan, su sanya wata madda, kun gane, su sanya wata madda wadda take da alaka da sahihul adabul islamiyya, kuma maddatun asasiyatan, su sanya maddan nan wadda za su kawata liyansha abana'ul islam, saboda ayyan musulunci su tashi alal iktida'i bi nabiyihin, wajen koyi da annabin su annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama fi ibadatihim, a cikin ibadodin su wa mu'amalatihim, da mu'amalolin su wa akhlaqihim, da dabi'un su wa jami'u umurihim, da dukkanin al'amuran su. Don Allah malan kira ya kai duk makarantun nan har da alqur'ani su yi kokari su cikin maddodi da suke dauka irin su fiqhu sira, to ya zama cikin wato maddar da suka dauka wanga littafi ya zama yana cikin tsarin salafus, inda ake sa makarantun nan har da alqur'ani. Wa aqtarihu alal qa'imina ala ma'ahad, ala ma'ahad, kuma ana nema ga wayanda a tsaye akan makarantun nan islamiyoyi, an ce ma'ahad irin makarantun nan da ake samar da su irin islamiyoyi da markaz da sauransu, to su yi kokari wajen i'dadid du'ati, wato shirya masu da'awa, an yaji alumadatan, su ma su sanya wata madda da take da alaka da wannan littahi, maddatan asasiyya, madda wadda za su kawata li yakuna da'iyatu qudwatan lin-nasi, saboda masu kiran su kasance masu koyi bi qaulihi, da maganganun annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama, wa fi'lihi, da kuma aikin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqtaruhu alal qa'imina ala kulliyati shari'a, kuma ana nema ga waɗanda suke tsaye wajen abin da ya shafi kulliyoyi na shari'a, kun gane ko, da kulliyatu usuluddini, da kulliyatu tarbiyya, da kulliyatu ta'limul asasi, da kulliyatu ulumul istima'iyya, da kulliyatu muallimi rawdatul atfal, makarantun ne kulliyoyi da ake tarbiyyar ƙananan yara, su ma su yi kokari su sa wata madda wadda take da alaka da wannan littafi, an yaji alumadatan sahiha al'ad sahihul adabul al-islamiyya, maddatan ra'isiyya, madda wadda za su kawata game da hazihil kalimatu, waɗanga kalmomi, likai yakuna al-muslihuna, saboda masu gyara cikin su su samu, an gane, wal murabbuna, masu tarbiya su samu, wal mawju, haka ne, wal muwajjihuna, da masu fuskantarwa su samu ala kadarin kabirin, bisa ga wani gurgudu mai girma mina ta'adibi na abin da ya shafi ladabtarwa bi adabin nabi sallallahu alaihi wasallam, ko ladabtuwa da ladubban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa aqtarihu ala a'immatil masajid, kuma ana nema ga shugabannin masallatai, kuma an yaqra'u sahihul adabul islamiyya, su dinga karanta wannan littafi na sahihul adabul islamiyya, alal musallina, akan masu sallah masallatai nan, liyata, haka ne, liyata awwadal muslimu, domin musulmi su saba ala ta'addubi bi adabul islamiyya, da ladabtuwa da ladubban musulunci, fi hayatihi al-ilmiyya, a cikin rayuwarsu wato ta ilimi. Sannan wa aqtarihu ala al-khutubba, ana nema daga malamai, limamai masu khutuba, wal muhadirina, da malamai masu karantarwa suna yin mahadarori lakcioci, su ma su yi kokari an yaji alu sahihul adabul islamiyya, su yi kokarin samar da irin wannan ingantattun ladubba na musulunci, fi silsilatin minal khutabi, na daga cikin tsare-tsaren hudububin su, wal muhadarat, da muhadarorin su, au an yatminene ni agaba, au an yattaqu minhu ba'd al adab, haka ne, eh, yanta uminu ba'adul adab ko su dan tsintsinci wasu sace daga cikin ladubba muhimmai fayalquha su dinga jewa su fi hudabin wato mustaqilla a cikin hudubobin su masu cin gashin kansu idan dai cikin awarin nan a rubuta hudba tana da alaka gurgurdan abin da ke cikin wannan littafin a dinga jewa ta ga masallata li'anna al-adab al-islamiyya domin ladubba na musulunci wasilatun wata hanya ce min wasa'il tarbiyya na daga cikin hanyoyin da ake samar da tarbiyya azzatiyya wato tarbiyya karankanta wa rabtun lishari'a da ƙara kulla alaƙa mutare da shari'a bil hayatil amaliyya da abin da ya shafi rayuwa ta aiki wal khulasatu taƙaitaccen bayani anna hadhal kitab shi huwa wannan littafi huwa khuddatu amaliyya shine khuddatul amaliyya ni zamu ce khuddatul amaliyya zamu ce khuddatul amaliyya kamar a ce tsarin aiki ba makaranta akwai abin nan ne ke ce masa lesson plan da akai ba to ya zamana an tsawon ga littafi cikin tsarin khuddatul amal cikin tsarin aikace aikace na tsarin syllabus na makarantun ne ya zama ana karantar da wannan liman yuridu an yatarassama wato menene kuɗa hayran ga duk wanda ke son ya kafa wato tako na alkhairi albariya khairul bariya na hiyayyen halitta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa akatarihu ala man yasabi ya kamata a samar ga duk wanda ya samu iko an yi rashiha yayi sharhi game da wannan littafi da Allah fal yafal shi kokarta littafin ga duk Allah a samu wanda zai zauna shi mishi sharhi wa akatarihu ala man yasabi kuma ana neman ga duk wanda ya samu iko an yatarjamahu ya tarjama wannan littafi ila lughatil ukhra zuwa ga wani yare na daban liyanta fi abihi ghayran natiqina bil arabiyya domin waɗanda ba su iya magana da larabci su samu damar da za su karanta shi da Allah fa yafa'al malaki da Allah su yi kokari su aikata wa as'alu Allah al-aliyyu al-azim ina roƙon Allah madaukaki mai girma al-hayyu al-qayyum al-hayyu rayyi al-qayyum madawami allazi yaqulu li shay'in kun fayakun wanda ke ce ma abu ya kasance an yaj'ala hadhihi al-kitaba ya sanya wannan littafi ya zama nafi'an mufidan wato amfani mai fa'idantarwa wa muqarriban lin-nas wa haka ne wa muqarriban lin-nas ila rabbihim littafin da zai ƙara kusanta mutane zuwa ga ubangijin su wa hadiyan lahum ila sunnati nabiyihim wanda zai shiryar da su zuwa ga tafarkin sunnan annabin su wa an yaj'alahu kuma ina roƙon Allah ya sanya wannan littafi li wajhihi khalisan an rubuta shi kawai don neman yarda Allah shi kadai wa an yaghfira li jami'ahu ina roƙon Allah duk wanda ya tattara littafin ga ya hada shi wuri daya Allah shi masa gafara wa qari'ahu da wanda ya karanta littafin ga wa sharahu da duk wanda ya masa sharhi wa mutarjamahu da wanda ya kokari ya yi masa tarjuma duka ina masa addu'a Allah ya gafarta musu wa katabahu al-faqiru ila afaw rabbi wanda ya rubuta wannan littafi wani mabukaci ne zuwa ga samun rangwamen ubangijin sa ana ce masa Wahid bin Abdussalam Bali wato shine ya rubuta wannan littafi a takaitan takaitawan muqaddima kenan da haka yanzu kai tsaye insha Allah za mu shiga karatun littafi sai malai ce adabul istiqaz ladubban hulkawa daga bacci a cikin waɗannan ladubban hulkawa daga bacci za a yi magana ne dangane da abubuwa guda hudu za a tattauna ne game da mi abubuwa guda hudu ɗaya za a yi magana dangane da zikirullahi indal istiqaz zikirin Allah wanda akai lokacin da mutum ya farka daga bacci na biyu wato fakku aqadi shaytan yanda za a walwale za a kwance kullukullan shaytan da yake ba shi dan yana yin kulli guda uku ba mutum zai kwanta ba bacci to yanda za a yi waɗannan kullin guda uku da shaytan ke yi mutum abinda zai iya farka daga bacci sai kullin su banyi sannan na uku shine at-tasawwuku yin asawaki na hudu shine iqazu ahlihi yanda mutum zai farkar da iyali ne liqiyamil layli domin su ma su tashi yi qiyamul layli na farko ma la yace shine adabul istiqaz wato ladubban kwalkawa daga bacci zakaran zikrillahi indal istiqaz na farko shine zikirin Allah lokacin da mutum ya farka daga bacci Imam al-Buhari ya ruwaito hadisi daga Huzaifa, Allah ya kara masa yadda, yace kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam idza akhadha madaja'ahu min al-layl, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yayin da duk ya rike wurin kwanciyar sa a cikin daddare in zai bacci, to ga abin da ya kai, wada'a yadahu, yana aza hannunsa ta takhaddihi karkashin wato kuncinsa, summa yaqulu, sannan kuncinsa na dama, sannan yace Allahumma bismika amutu wa ahya, sai karanta wannan addu'a, ya Allah da sunanka nake mutuwa kuma da sunanka nake rayuwa, wa idza taqaza qala, in ya walka sai ce alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhin nushur, godiya ta tabbata ma Allah wanda ya rayar da mu bayan ya kashe mu, kuma wa ilayhin nushur tayar da mutane gare shi yake. Fa fi sahihaini, ya tabbata a cikin Buhari da Muslim an Abi Huraira anna rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama qala, annabi ya ce yaqidu shaytan, shaytan yana yin kulli ala qafiyatil asa ahadukum, akan keye kan dayan ku idza huwa nama, yayin da ya bacci, salasa uqudin, kulli uku zai ya daribu kullu uqdatin, zai bigi kowane kulli in mutun ya kwanta bacci, shi shaytan sai ya ce alayka laylun dawilun, sai ya ce to na umurce ka ka kwanta ka share baccinka dare tsawo gare shi, mun gane ku, alayka laylun dawilun, na umurce ka dare yana da tsawo, farkut ya kwanta haka sha kwananka, da yayi waɗannan kullin sai ya bige su, sai to duk fa da kan motsa da niyyar barkata ya kai wata ibada, sai ce kai tsaya dare, kace kai subayan ta ya kusa, kace ina subayan ta ya kusa, sai ka kwanta, alayka laylun dawilun farqut, ikwancinka dare na da tsawo ikwananka, fa inas sai kaza, in Allah ya sa mutun ya walka, fa zakarallaha, da ya walka sai ambaci Allah, to in hallat uqdatun, sai wannan kullu ya kwance, kana walka daga bacci Allah ya tabbaki akai wani zikiri daga cikin zikirori, shikenan sai wannan kullu guda sai ya kwance, ko ne zikiri kai, amma da za ka yi wanga zikirin na la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar, ko wala hawla wala quwwata illa billah rabbika firli, to yayi in kuma baka samu kai ba, duk wanda kai dai inda kai zikiri da ka walkan nan, to wannan kulli guda zai banye saura kulli nawa, saura kulli biyu, fa in tawadda'a, idan mutun yayi alwala, in hallat uqdatun, sai kulli guda shi ko he kwance, fa in salla, idan mutun yayi sallah ya samu yayi raka'a biyu, in hallat uqdatun, sai kulli guda da ya rage shi sai he kwance, shi yasa zaka ga idan mutun ya walka daga bacci sai ji kai ne yana ciyo, ciki ne yana ciyo, menene menene nashi yana ciyo, amma kuma da yayi alwala sai ji abubuwan sun rage, in yayi sallah da ya fara sallah kuma daga sai shi dai ce to sai anjima ni dai kai ƙarhi na, fa asbaha nashidan, idan Allah ya taimake mutun ya tashi cikin dare ya qiyamul layli, to fa asbaha nashidan, sai ya waye gari yana cikin far'a da jin dadi, an gane ko, sai ya waye gari nashidan yana cikin jin dadi, tayyiban nafsi, cikin jin dadin rayuwa, wa illa, amma in bai haka ba ya share bacci sai da gari ya waye ya ta ko da ya tashi ara kiran sallar subahin ko an tada sallar subahin ya yi masallaci ya je sallar subahin, to asbaha khabisan nafsi, zai waye gari cikin bacin rai, bayan ga bacin rai kuma kasalan, sannan waye gari cikin kasala da damuwa, haka zai yi ni hayinin nan ya kare cikin wannan damuwa din. Fa fi sahihaini, ya tabbata cikin Buhari da Muslim an Huzaifa radiyallahu anhu qala, daga Huzaifa Allah ya kara masa yadda, yace kana nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya kasance idza qama min al-layli, in manzon Allah ya walka daga bacci, ya shusufahu bisiwaki, yana wanke baki ne da asawaki, shi yasa anka ce ladabi na uku, in ka walka daga bacci ka wanke bakinka da asawaki, shi ma yana da nasha fa'ida, kai koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam. Namba ta hudu, iqazu wato ahlihi liqiyamil layli, sai mutum ya farkar da iyali ne domin su ya kiyamul layli. In mace za ta tashi ta tayar da mijinta ya kiyamul layli, in miji ne ya tashi ya tayar da matarsa ta kiyamul layli, in ka tashi ka tayar da iyayenka su ma su tashi su samu wani abu cikin dare su diba. Rawa Abu Dawud bi sanadin Hasan, Imam Abu Dawud ya rawaita hadisi da isnadi Hasan, an Abi Hurairah ta qala Rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce, rahimallahu rajulan, Allah shi rahama ga mutumin da dare namiji ne shi ko mace na, rahimallahu da rajulan, Allah shi rahama zuwa ga namijin da qama min al-layli, na dawo kenan ko, rahimallahu rajulan, Allah shi rahama ga namijin da qama min al-layli, ya tashi cikin dare yayi qiyamul layli, fa salla yayi salla, wa ay qazamra atahu, ya farkar da mata ce, Allah shi mashi rahama, fa in abat, in mata kita ta haita qiyamul layli, nadha fi wajhiha al-ma'a, yayi yawa mata ruwa ga fuskarta, rahimallahu ra'atan, Allah kai rahama ga matar da qamat min al-layli, ta tashi cikin dare ta qiyamul layli, fa sallata yayi salla, wa ay qazaz zawjaha, ta farkar da mijinta, fa in aba, in mijinta yace bai tashi, nadhat fi wajhihi, ta yayyawa masa ɗan ruwa ko ta shawa masa ɗan ruwa ga fuska ta yi, ta yayyawa masa alma a ruwa ga fuska ta ɗan shawa mai, ta ce ta haɗu Allah cike da ranka ɗan samu wani abin da ka yi. Macen da ta yi haka Allah shi mata albarka, Allah shi mata rahama. In ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amma ya kamata kamin wannan a karantar da miji, in ki koma gida yau kamin ku kwanta bacci, sai ki gaya masa wannan, yau an karantar da mu wani hadisi makaranta, annabi sallallahu alaihi wasallama yawa namijin da ya tashi cikin dare yayi kaza da kaza ga abin nan addu'a, sannan awa mata da ta yi wani ka in ta yi ma ka ga ban kyauta ba, saboda haka ka ji hadisi ne. Shin da Allah in ki so ki sai ta haita kwane ta shi ka samu dan abin da ka yi, eh, in bai tayi ba ki dan dai ba ruwa ki dan sha bai ga fuska kamar wasa wasa da sauransa, ya zama da yi ba zai ga lehinki ba. Duka waɗannan hadisai in kun duba hadisai ne ingantattu, babu hadisi ko guda wanda yake wato hadisi da'ifi, duka hadisai na ingantattu. Kai zai zamu dai zuwa ladabi na biyu, adabu qada'il hajati, wato ladubban biyan bukata. Idan an ga ce adabu qada'il haja, babu bukata sai an yi wani dogon bayani. Ladubban biyan bukata ya kawo guda 16, ga su kamar haka. Na ɗaya, azzikiru inda dukhulul khala, akwai zikirin da ake inza a shiga makewayi. Sannan adam istiqbal al-qibla, rashin huskantar al-qibla, wasu dibaraha da rashin ba al-qibla baya, fil khala'i idan mutum ya shiga makewayi, dunal binaya, haka ne, dunal binaya, dunal bunyan, ban ce miki inda an ka kewaye da gina ba, dunal bunyan ban ce miki inda an ka gine ba, domin wurin da an ka gine an ka kewaye shi. To wasu malamai na da fahimtar cewa ko ka kalli al-qibla ko ka bata baya ba kai laifi ba, shi yasa ban ce miki da wannan ba. Amma idan mutum ya ta kewayawa irin daji ko wani wurin da adda farfajiya, to kada ya ba al-qibla baya, kuma kada ya fuskanci al-qibla. Amma ban ce miki inda an ka kewaye ba an ka gine, an gane ko? Na uku, adam istiqbali, wato mahabar rihi, rashin huskanta inda iska ka bugawa. Duk inda iska ka bugawa, in mutum ya je zai yi lalura, to da Allah kada ya huskanci wurin, kuma kada ya ba wannan wurin baya, saboda iskar nan zai ɗauka wani na can na aiki ne, sai tururihi kai mishi shi ɗebe albarka ga wanda ya ji wannan tururin gare shi. Tashin shari'a ta ce to kada kai wannan, za mu tattauna dangane da wannan. Sannan kuma abu na hudu, za a yi magana dangane da tarku takallumi, rashin barin magana ko haka ne, bi zikirin, da ta hanyar barin zikiri, au bi gairihi ko wani zikiri. Idan mutum ya shiga makewayi, za a kawo magana dangane da ba a yi magana da take da alaka da zikiri, kai kuma abinda ba zikiri ba, ba a hira, za ku ji wannan. Na biyar, za ku ji an yi magana dangane da wato menene takarimul yadil yumna, wato darajanta hannun dama, an mastal farji, kada mutum ya shahi al'aurata da shi, kada ka shahi duburarka ko ka shahi al'aurarka da wannan hannun dama kakar da mashi, za ku ji wannan bayani. Abu na shidda, za a yi magana dangane da adamul istinja'i bil yamin, wato rashin yin tsarki da hannun dama. Abu na bakwai za a yi magana dangane da adamu qada'il hajati, rashin biyan bukata fi tariqi masluk, a cikin hanyar da mutane suke bi, wa zillin nafi'i, da inuwar da mutane suke shiga suna anwana da ita, wa mawradil ma, da magangarar ruwa, tabkin da ke gangarowa da ruwa mutane na diba suna anwani da shi, to kada mutum ya ce wannan wurin ya ce zai biya bukata ya tsari ko kaci. Na takwas za a yi magana dangane da adamu qada'il hajati fil ma, rashin biyan bukata a cikin ruwan da aka tsaye wuri guda, amma irin gulbi wanda ruwa ka gudana irin babban abin nan gulbi, wannan za ku ji magana game da wannan. Abu na tara za a kawo magana dangane da adamu tabawuli, wato rashin yin bauli fi makanin a cikin wani wuri wanda fi makanin wudu, a cikin wurin da mutane suke arwalla, duk inda an tana dai don dai arwalla bai kamata ka je wannan wurin ka ce za ka yi bauli ba. Wa makanul istinja, da inda ake yin tsalki bai kamata ka ce wannan wurin za ka tsuguna ka yi arwalla ba. Na goma adamu qada'il hajati fil masajidi, da rashin biyan bukata a cikin masallaci, kada ka ce za ka je cikin masallaci kai lalura kai kashi ko kai bauli. Na goma sha ɗai adamu qada'il hajati fil maqabari, maqabarta, kada mutum ya ce zai tsugunna maqabarta ya yi kashi ko ya yi bauli ba ai. Na goma sha biyu al minene al istitaru minan nasi, neman kariya daga mutane, in za ka biya bukatarka ka samu inda kowa bai ganinka ka ce waya ba, inda kowa yana ganinka ka ce za ka tsugunna ka yi lalura ba. Na goma sha uku minene yustahabu an so liman istijmara, ga duk wanda zai yi istijmari ko bil hijarata da dutsi, to an yutura yayi wuturi. In dai za ka yi istijmari ne da dutsi ko da kara ko da toilet paper, to ka yi wuturi uku ko kuma biyar ko kuma bakwai ko kuma tara har zuwa abinda ya sawwaka. Na goma sha hudu adamul istinja'i bi rausin, wato rashin mutum ya biya adamu istijmari ko rashin mutum ya yi istijmari, wato karce kashi ko fitsari da rausin, da kashin dabba au azamin ko kashi au ta'amin ko kuma wani abin da ya shafi abinci kamar kejin masa da sauransu. An gane. Na goma sha biyar az-zikr inda al-khuruj min al-khala, zikirin da ake yi in za a fita makewayi. Na goma sha shidda ghasalul yad bis-sabun, ana so in mutum ya ƙara lura te ya wanke hannu ne da sabulu, wanahuhi da abin da ya kama da sabulu kamar ƙasa ko kuma gina wannan wurin, ko ka sa hannu ka goge da siminti ko wannan gina da wannan wurin, ba da al-khuruj min al-khala, bayan mutum ya hito daga makewayi. Waɗannan su ne kanun matsalolin da za mu tattauna dangane da su guda goma sha shidda. Na ɗaya malaki adabu qada'il haja, la dubban wato biyan bukata, sai ce na ɗaya az-zikr inda dukhulul khala, ana son yin zikiri a lokacin da mutum zai shiga makewayi. Fa fi sahihaini an Anas bin Malik, ya zo a cikin Buhari da Muslim daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda, yace kana annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama idza dakhala al-khala, annabi ya kasance duk lokacin da zai shiga makewayi, ba wai in ya shiga makewayi ba, kala sai yace Allahumma inni a'udhu bika min al-khubuth wal khaba'ith, ma'ana wannan addu'a, ya Allah ni ina neman kariya da tsarinka daga shaydanin aljani namiji da kuma shaydaniyar aljana mace. Kun ga ba a kawo cewa sai an ce bismillah ba, saboda ita wagga addu'a in kai ta ita dai tana tingashin kanta, ita ma bismillah tana tingashin kanta. In baka samu damar yin wagga ba, kai bismillah ta yi kamar yadda zaku ji insha Allah cikin karatun da zamu yi. Wa fi riwayatin lil Bukhari idza arada an yadkhula, idan mutun yayi nihin shiga makewayi na zai wannan addu'a, ba wai in yi shiga makewayi ba. Amma dalila alal basmalati, amma dalili dangane da cewa ana yin bismillah, ma rawahu Abu Dawuda, abunda Imam Abu Dawuda ya ruwaito, wa huwa hasanun bi shawahirihi, hadisi ne hasan saboda ya samu hadisan da ke bai shaida. An Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu anna Rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam qala, annabi tsida da aminci Allah su tabbata a gare shi, ya ce tataru ma baina ayunil jinni wa aurat bani adam, wato shamaki dake karewa tsakanin wato idanun aljannu da al'aurar ƴaƴan adam. Idza dakala ahaduhumul khala, in ɗayan su ya shiga makewayi an ya kula bismillah, shine mutum ya ce bismillah. Sai wasu malamai suka ce ana iya haɗewa gaba ɗaya guda biyu, in za ka shiga sai ka ce bismillah allahumma inni a'udhu bika min al-khubuthi wal khaba'ith. Wasu malamai suka ce a'a, in ka ce bismillah kadai ta isan maka, in kai wata addu'a ita kadai ta isan maka, wallahu a'lam. Yasa dai wasu malamai ke magana akan duka a hada guda biyu a karanta wannan, kuma in mutum ya rarrabe bai yi laifi ba, tunda hadisan kowace da tashi ruwaya. Allah ya sa mu dace. Yayin waladabin biyan bukata na biyu shine adamu istiqbal al-qibla, rashin huskantar al-qibla, wasu dibaruha da rashin ba al-qibla baya, fil khala, idan mutum ya kewaya wani wuri wanda yake wuri ne mai farfajiyar daji, duna bunyanin, ban ce miki inda an ka gine ba. Fa fi sahihaini an abi ayyuba qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annabi tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi, ya ce idza ataitumul ghaifa fala tastaqbilu alqibla, yayin da dukun ka je wurin biyan bukata wajen kashi kada ku huskanci alqibla, wala tastadbiruha, kada ku bata baya, walakin sharriqu aw garribu, sai dai ku kalli inda rana ka bullowa ko inda take faduwa. Qala abu ayyuba, abu ayyuba yake cewa faqadimna shama, sai ga mun je kasar Sham, fa wajadana marakhida, sai muka samu wurin kewaya wasu buniyat, an gine shi kibala alqiblati, yana mai huskanta da saiti da alqibla. Fa nan harifa, sai mun karkace, wa nastaghfirullah ta'ala, da mun ka gama sai mun ka nemi gafara Allah, muka yi addu'a da ake yin ahin to makewayi. Kun gane ko? To wannan hadisi hujja ce dangane da cewa idan an shiga makewayi, wato wanda yake kewayayye na, to ko da ka kalli inda abin nan alqibla ko ka bata baya, ba laifi bane in dai tola ne wanda an ka kewaye, kina yi wakila an tsara tukunya tsugunawa din da wani tsarin da ba alqibla take kallo ba, ko kuma tana kallo alqibla, ko kuma tana ni ka juya, in dai kine akwai malaman da ganin hujja su wannan hadisi ba laifi bane. Amma me yahi, abin da yahi shine kada ka kalli alqibla kuma kada ka bata baya. Su da aka ce walakin sabiqu aw garribu, lura da yanayin su area su haka take, su gabas din su ba irin tamu bace. Mu za ku ga inda rana ka bulluwa nan ne gabas, inda take faduwa ha nan ne yamma, nan ne alqiblan mu nan inda take bulluwa, amma su can ba haka alqiblan su take ba. Duk wanda ya je Makka ko Madina yana gane yadda abubuwan suke gudana, ba inda muke kallo su suke kallo ba, abin ya sha bamban. Allah ya sa mu dace. Warawa muslimun an abi hurairata an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam qala idza jalasa ahadukum ala hajatihi, idan ɗayan ku ya tsugunna domin biyan ala hajatihi, domin biyan bukatarsa, fala yastaqbilu alqiblata, kada ya huskanci alqibla, wala yastadbiruha, kada ya ba alqibla baya. Wa fi sahihaini, ya zo cikin Buhari da Muslim an Abdullah ibn Umar, daga Abdullah dan Umar radiyallahu anhu qala yasti irtaqaitu fawqa zahari bayti Hafsata, wato na tattaka saman bayan ɗakin na na Hafsa, liba'abi hajati, domin biyan wata bukata tawa, fara'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yaqdi hajatahu, sai nan leke annabi sallallahu alaihi wa sallam na gane yana biyan bukata ta mustadbir alqiblati, yana ba alqibla baya, mustaqbil ash-shami, yana mai kallon Sham, kuma tolar da yawan an kewaye shi, ga annabi yana kallon wato ya ba alqibla baya, kuma yana kallon Sham, inda nan ne wato ranar suka abin nan, nan ne alqiblar su. To shine karin hujja na cewa in dai wuri ne kewayayye ya halatta don an ba alqibla baya, ko an huskanci alqibla ba laifi bane, lura da wannan dalilin nasu. Wa fi sunan Abi Dawud, ya zo cikin sunan Abi Dawud da huwa hasanun bi shawahidin an Marwana al-Asfar qala ra'aytu ibn Umar radiyallahu an, naga Abdullah dan Umar ana karahilatahu, ya gurwanar da taguwa tai, mustaqbil alqiblati, yana mai huskantar alqibla, summa jalasa, sannan ya tsugunna, ya bulu, yana bauli, ilaiha, inda take kallo, fa qultu, nace ya aba Abdurrahman, ya kai baban Abdurrahman, alaysa qadana hiya an haza, ba an hana annabi ya hana akalla alqaula ba ya ana lalura. Qala bala inna ma nahiya an zalika fil fada, yace ai an hana wannan ne a cikin farfajiyar daji, amma ai ka gani taguwa ta na sanicha makanki babu wanda ka gani na. Fa idza kana bainaka wa bain alqiblati shay'un, idan akwai wani abu tsakaninka da alqibla wanda ya shafi yasturuka, wanda ya saturce ka, fala ba'asa, babu wani laifi akan wannan. Jama'a, wannan shine hujjoji da sun ka dogara akan su. Allah ya sa mu gane. Ladabi na uku shine adamu istiqbali mahabir riya ko mahabir ri, wato rashin fuskantar inda iska yake bugawa. Idan mutum ya je biyan bukata, kada ya fuskanci inda iska ka bugawa. Rawa Muslimun, Imam Muslim ya rawaita hadisi an ibn Abbas daga Abdullah ibn Abbas kala, Abdullah ibn Abbas yace marra Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ala qabraini, Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya wuce ta inda kaburbura guda biyu. Fa kala, yace innahuma yu'azzibani, kaburburan nan guda biyu ana nan ana musu azaba. Wa ma yu'azzibani fi kabirin, ba ana musu azaba ne ba saboda wani zunubi babba ga ganin idanunku, amma haza, amma kabari guda. Fa kana, wanda a ciki ne ya kasance, la yastanzihu min baulihi, baya tsarki in yayi bauli. Wa amma haza, amma ɗayan wanda a cikin kabari guda kuma, fa innahu kana yamshi bin namima, yawo yake da gutsuma da gulma da tsegumi, yana yawo ya watsawa ga magana na yana hada hade. Thumma da'a bi asibin, annabi ya kira akamishi wani wato wallan dabino, wato gangamen dabino, raqabin danyi, fashaqahu bisnaini, yatsage hitsage biyu, fagarasa ala haza wahidan, sai kawo wallan dabino guda inda kabari guda, wa ala haza wahidan inda kabari guda ya kawo guda. Thumma qala, sannan annabi Muhammad ila da amincin Allah tabbata a gare shi yace, la allahu yukhaffafu anhuma ma lan yaybasa, ina yiwa Allah subhanahu wataala ya sassauta musu azabar da ake musu matkar wannan kwallon da biyun bai bushe ba. Inda yana nan danyi za a sassauta musu. Sai malamin suka ce to kenan yanzu mu ma in mun je makabarta, tunda akwai kaba muna iya debowa masa, aka ce in kana da yaqinin waɗanda a cikin kabar ana musu azaba ba, in kana da yaqinin babanka ana nan ana mai azaba, ta dobe kaba ka samu. Saboda shi manzo Allah da ya samu wallan da biyun kabar da biyun ya tabbatar da ana nan ana mai azaba. Don haka idan wani yayi wannan, to ya muna na zato ga mamatan da a ciki. Abinda ko ake so a kyautata musu zato, ba a muna musu zato ba. Allah ya sa mu dace. Rawa Muslimin, Imam Muslim ya rawaito hadith, to namba ta hudu ko namba ta hudu, tarku takallumi, haka ne, bi zikirin au bi gairihi, wato idan mutum na biyan bukata, to ana son mutum ya bar magana da zikiri, ana son mutum ya bar yin zikiri in yana biyan bukata, au bi gairi ka ko babu zikiri kamar wata magana haka. Allahumma sai dai inda lalura ko. Rawa Muslimun, Imam Muslim ya rawaito hadisi an ibn Umara daga Abdullah dan Umar, anna rajulan sallama ala annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wani mutum yayi sallama ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wa huwa yabulu, a lokacin annabi sallallahu alaihi wasallam yana bauli, fa lam yurda alaihi, annabi bai mayar mai da salama ba, bai ce masa wa alayka salam ba. Saboda ni wa alayka salam, assalamu zikirin Allah ne, tunda suna ne da Allah. In ya mayar mai kamar ya mayar masa wato da wani abu wanda yake zikirin Allah ne. Ya ƴan uwa, wato ladabi na biyar shine takarimul yadil yumna ammasil farji, wato girmama hannun dama an matsal farji daga shahur al'aura. An gane ku? Girmama hannun dama, kada ka yi tsarki da shi lokacin da kake biyan bukatarka. Fa fi sahihaini an abi katada daga abu katada an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, annabi tsira da aminta Allah ta tabbata a gare shi yace, idza bala ahadukum, idan ɗayanku yayi bauli, fala ya'khuzanna zakarahu bi yaminihi, kada ya taɓi mazakuta tai al'aura tai da hannunsa na dama, wala yastanji bi yaminihi, kada ya tsarki da hannunsa na dama, wala ya tanaffas fil ina, kada mutum ya yi sheda a cikin abin da yake shan ruwa. An gane ko? To wannan shine ladabi wato na biyar. Ladabi na shidda, adamul istinja'i bil yamin, wato rashin yin tsarki da hannun dama. Kada mutum ya yi tsarki da hannun dama sai da lalura. Idan ya zama hannunsa na hagu ya riga ya lalace, wannan ko bai aiki, to kun garda ba laifi bane ya yi amfani da hannunsa na mi, hannunsa na dama. Amma in babu wannan, ba za a yi tsarki da hannun dama ba. To shine yake cewa rawa Abu Dawud da sanadin hasanin an hamsa dojin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annan nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, lalle annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, kana yaj'alu yaminahu, ya kasance yana sanya damansa, li ta'amihi, domin cin abincinsa, wa sharabihi, domin shan abincinsa, wa siyabihi, domin sastura ne, wa yaj'alu shimalahu, yana sanya hannunsa na hagu, lima siwa zalika, ga inda ba wannan ba, kenan wajen tsarki da wasu abubuwa masu kama da wannan. Wa inda Abu Dawud, a wurin Abi Dawud aidan bi sanadin sahihin, an Aishata daga ummuna Aisha radiyallahu anha qalat, daga ummuna Aisha Allah ya kara mata yadda, wato tace kanat yadu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, hannun annabi sallallahu alaihi wasallama ta kasance al-yumna, hannunsa ta dama, lituhurihi, yana amfani da ita ne, lituhurihi, wato wajen abin da ya shahi alkinsa. An gane ko? Kamar wurin arwalla da wajen wanka, wa ta'amihi, da wurin cin abincinsa, wa kanat yaduhu al-yusra, hannunsa ta gugu ta kasance, li khala'ihi, in zai biyan bukata sai kamar zai wanke bauli ko zai wanke kashi, wa ma kana min adad, da duk wani abin da ya kasance na kazanta ne, to hannun hagu annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam yake sawa. Rawahu Muslim, Imam Muslim ya rawaito hadisi fi sahihi a cikin ingantaccen littafinsa, an Salman radiyallahu anhu qala, daga Salman Allah ya kara masa yadda, yace laqad nahana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hakika annabi sallallahu alaihi wasallam ya hane mu, an nastaqbila alqiblata, mu huskanta alqibla bi ghaidin da kashi aw baulin ko bauli, wa an nastanjiya bil yamini, kuma ya hana mu yi tsarki da hannun dama. Namba ta bakwai, adamu qada'il hajati, rashin biyan bukata, fi tariqi maslukin, a cikin hanyar da mutane suke bi, wa zillin nafi'in, da inuwar da mutane suke shiga domin su huta, wa mawridi ma'in, da inda ruwa suke gangarawa mutane na ɗiban ruwan suna yin amfani da su. Rawa Muslimun, Imam Muslim ya rawaito hadisi an Abi Huraira radiyallahu anhu qala, qala rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, wato yace ittaqul la'anaini, ku ji tsoron wurin janye la'ana guda biyu, ku ji tsoron yin lalura kashi ko bauli wurin janye la'ana guda biyu. Qalu wa man la'anani, menene wurin janye la'ana guda biyu ya rasulullah? Qala allazi yatakhalla fi tariqin nasi, wanda ke yin kashi ko bauli a cikin hanyar da mutane suke bi, aw fi zillihim, ko wanda ke yin kashi ko bauli a cikin inuwar da mutane suke shiga suna shan inuwa. Wa fi sunan abi daud wa huwa hasanun, hadisi ne wato hasan, bi shawahidihi, yana da hadisan da ke bashi sheda, an mu'az ibn jabalin, daga mu'az dan jabal Allah ya kara masa yadda, yace annabi muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, yace ittaqul mala'ina as-salasa, ku ji tsoron yin bukata wurin janye la'ana guda uku, albaraza fil mawaridi, yin kashi wato ko bauli inda mutane suke gangarawa suna shan ruwa ko suna arwalla ko suna yin wanka, wa qari'at at-tariqi, da tsakiyar hanya, wa zilli, da inuwar da mutane suke sha. Namba ta takwas, ladabi na takwas, adamu qada'il hajati fil ma, kada mutum ya biya buƙatar sa a cikin ruwa. An gane ko? Kamar cikin wani tarki ko ruwan wata zabuwa, amma irin tabki wanda yake gulbi ne kawan mala da sauransu, wannan ba laifi bane, saboda koda kayi lalura, kayi fitsari ko kayi kashi, kai tsiruwan za su ja su gaba da shi, ba zai cutar da kowa ba. Amma irin waɗanga ruwan na tabki in kana yi, zai cutar da al'umma, za a kamu da alloba da cututtuka daban-daban. Rawa Muslimin an Jabirin an rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, annahu naha, lalle annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana, an yubala fil ma'ir rakidi, mutum yace zai yi bauli fil ma'i a cikin ruwa ar-rakidi, ruwan da aka yi wuri guda ba su gudu, kenan ruwan da aka gudu ana iya yi. Wa fi sahihain an abi huraira ta anan nabi sallallahu alaihi wa sallama qala ya ta la yabulanna ahadukum fil ma'i da'imi, kada ɗayan ku yayi bauli a cikin ruwan da aka yi wuri guda, allazi thumma yaghsilu minhu, sannan yace zai wanka cikin su. Ladabi na tare ya'yan uwa, adamu tabawwulu, wato rashin yin bauli, fi makanin wudu, wurin da ake alwala, wa makanin istihimami, da wurin da ake yin wanka. In san samu ne duka tola-tola dinmu, inda aka wanka daban, inda aka bauli da kashi daban, duk wuraren da adda ci gaba haka za ka gansu an yi tola din wanka daban, an yi tola din kashi da hitsari daban, amma ba za a haɗe su ba. Haka duk inda adda ci gaba ana haka, mu ma talauci ne da kuma rashin ganewa ya samu na haka. In san samu ne, to bai kamata irin wannan wurin ka ce za ka yi arwalla ba. To ina hukuncin wanda ya arwalla wannan wurin, kuma arwallar ka ta yi. Amma dai in san samu ne kada a yi, amma in an tsaftace wannan wurin an gyare shi sai ka yi arwalla, to shari'ar musulunci ba ta hana maka yin alwala wannan wurin ba. Rawa ahlus sunani, ahlus sunan sun ruwaito hadisi bi sanadin Hasan an Abdullah ibn Mughaffal, daga Abdullah dan Mughaffal an annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama qala la yabulanna ahadukum, annabi yace kada ɗayan ku yayi bauli fi mustahab, haka ne, fi mustahammihi, inda ake yin wanka, kamar a ce wurin wanka wanda an ka ware don ɗaya yin wanka. Fa inna ammatal wasawasi minhu, domin galibi mai yawan wasawasi daga nan ne aka ɗauka ta. Duk yawan wasawasin da hanga mata na ɗauka galibi wurin kewayawa na ake ɗauka shi, an gane. Wa fi sunan abi daud bi sanadin sahihin an humaydi alhimyari wa huwa ibnu abdurrahman qala laqitu rajulan, na hadu da wani mutum, sahiban nabiyya sallallahu alaihi wasallama, ɗaya daga cikin sahabban annabi wanda ya mu'amala da shi kama sahibahu abu huraira, kama yadda abu huraira ya abukanci annabi sallallahu alaihi wasallama. Qala, yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam an yamtashida ahaduna, annabi ya hana an yamtashida ahaduna kulla yawmin, ace ɗayan mu zai cewa koyaushe sai ya taje kai ne ya shafa mai ya gyaggyara shi ko ni yini ya ɗauka makansa wannan, au ya bula fi muktasadihi, ko yace zai yi bauli inda nan ne yake yin wanka. Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana, Allahumma sai dai da wata lalura. To sai namba ta goma, to wannan namba ta goma ɗin insha Allahu a kanta za mu kwana, sai gobe in Allah ya kai mu insha Allahu za mu ɗora daga namba ta goma. Muna roƙon Allah madaukakin sarki, abinda muka karanta daidai, Allah ya ba mu ladarsa kurakurai, Allah shi yayi muna. Anan nake cewa wa subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.